أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Laraba 17 ga watan Ramadan, muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana, ya kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci, babban masallacin da ke cikin wannan jami'a, jami'ar jihar Gombe, Gombe State University, domin karatu da aka saba a yammacin kowace rana na wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Muna karatu a cikin suratu Maryam, a karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 53, za mu tashi aya ta 54 insha Allah. Muna fata Allah ya samu dace. An turo tambayoyi wadda ake farawa da su bayan ya yi sallama, ya yi fatan alkhairi. Mai wannan takaddar ce tambayarsa ita ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin ma'anan bayaninsa kenan, idan wata Ramadan ya kama ana daure shaidanu, yace to su kuma a bayan gidansu akwai bishiyoyin kuka, sannan kuma hatta a watan azumi sukan zo a su shake shi a da ƙyar yake kubucewa. Idan ya fara karanta ayatul kursi da su a'udhu bi kalimati llahi tammat, wani lokacin kuma su sashi mafarki, yace abun yana damun sa matuka. Kuma wani abin mamaki shine baya kwantawa bai yi alwala ba da addu'a, yace kuma shi bai san me yayi musu ba. Shin waɗanne irin aljanu ne? Sannan kuma yana so a bashi shawarin wani addu'a zai dinga yi, kuma me ya kamata yayi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, ya tabbata gare shi, idza dakhala ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana gare shi yana cewa futihat abwabul khair, futihat abwabul janna, وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين أنا دوري شيطان ما لم يسني تفسروري أغمدا أنا بود قوفين الجنة أنا بود أنا روفي قوفين موتا بود قوفين الجنة شيني ayyukan da za su kai mutane aljanna suna nan kusa kusa kaca kaca haka sashi malamai suka fassara kaga yanzu misali yanzu i Ramadan kafi Ramadan ai ba ma zama nan muyi wannan karatu ko muna tsammani muna kyautata zato ga Allah cewa wannan haduwar da muke yi muna ga ibada ce wanda in Allah ya yarda zamu iya samun rahmar Allah da ita to kaga amma kafi Ramadan ba ma yi kuma da zaka ce mana mu yi zai ba mu wahala amma kaga a Ramadan sai ga duk dawainoyin da ake yi sai ga ana ta kokarin an samar da damun a zo ayi ina ga alarma yawanci i Ramadan ya doso to zai dau hutu saboda irin wayannan shugulguna akwai su tarawihi akwai su wayannan karatu da sauransu amma inda zaka ce masa ba a Ramadan ba to gurin aiki ma za su gaji to amma kaga eh Ramadan yazo su kansu gurin yake inda ba an samu wani mutumin da bai san abin da ake nufi na alkhairi ba sai ji cewa eh tunda Ramadan yazo lalle kawai lokaci yayi da za ku je ku yi hidima an san cewa hidima ce ta addini da kuma ibada ce ake yi wannan shine malamai suka fassara da cewa futihat abwabul janna shi yasa wasu riwaya suke cewa futihat abwabul janna to akan bubbude kofofin aljanna bi ma'ana duk kofar tafiya aljanna yakan zama da sauki kuma kusa kusa a Ramadan yanzu hatta kyaututtuka da sadakoki da ake yi a Ramadan in ba a Ramadan ba mutum ba zai iya sarrafa kudin sa ya sayi siga ya raba wa mutane ba ko da zai iya zaka ga abun yana da wahala amma a Ramadan wasu su sayi abinci su bayar wasu su kai can wasu su yi menene ana ta yi shine ma'ana futihat abwabul janna gulliqat abwabun nar akwai mutanen da sun daina abin da suke yi na wasu ayyukan sabo saboda Ramadan ya shigo shine malamai suka fassara gulliqat abwabun nar yawanci ayyukan sabo akan rage su wanda ma bai rage ba damar lokacin yayi sabon sai kaji ya ce to amma kuma yana azumi yanzu yaushe zai yi kaza azumin sa sai ya hana shi kaza sai an sha ruwa kafin nan kuma dare yayi shikenan kawai sai ya hakura gobe kuma ya tashi da azumi wata guda zai yi har ma abun ya soma fita a ransa to kaga shine futihat abwabul janna wa gulliqat abwabun nar a gurin sashin malamai suka ce wa sufidati shayatin shedanu su zo su ziga mutum yayi sabo wanda ya saba yi a wajen Ramadan a cikin Ramadan sai kaga abun ya zama da wahala sannan miyagun shedanu waɗanda suke daukan mutum su kai shi gulare waɗanda ba su dace ba to a Ramadan sai kaga gaba ɗaya abun ya gagara shine wasu fidati shayati amma aljanu waɗanda wasu bayin Allah aka jarrabe su da aljanu suke tasiri shiga jikinsu wannan jarrabawa ce to ai wasu aljanun ma su ma musulmai ne suna azumi amma kuma suna jikin mutum suna cutar da shi saboda hankali irin nasu har sai an ja hankalinsu da wa'azi da sauransu ko in sun wa'azantu suke barin haka ko in imani yayi karfi gare su to saboda haka idan har aljanu sun riga sun shiga jikin mutum tasirin zikri tasirinsa yakan zama wato ba kamar tun kafin mutum aljanin ya shiga jikinsa ba shi za ana son zikiri ne koyaushe ambaton Allah safiya da maraice ba sai mutum ya samu jarrabawa sai ce bari ya yi zikiri ba indai aljanin yana riga ya shiga jikinsa to mutum yana zikiri shi ma aljanin sai ya fara zikiri shikenan sai kaga shi ma yana zikiri shi ma yana zikiri da haka ake samun aljanu a jikin mutum sun haddace alqur'ani ko sun haddace wani sashi na alqur'ani saboda yawan karatun mutum basiran su tana da kaifi saboda haka yawan karatun mutum sun haddace to saboda haka sai mutum ya bambance tsakanin aljanu na jarrabawa da suka shiga jikin mutum wannan suna nan suna tasiri kamar yadda mutum yake rayuwa haka suke rayuwa sai dai kawai abun da suka yi sun fada cikin kuskure bai dace wasu shiga jikin dan adam bai halatta gare su ba wato amma maganar karo da cewa wai hadisi za a daure shedanu wannan bai bai karo da wannan ba yawa wallahi ta'ala ala kuma abun da ya dace mutun ya zamanto wajibi ya rinka yawan yi in ya samu irin wannan jarrabawa ba zai daina azkar da suka tabbata ba a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma neman magani neman magani yana addu'a yana azkar wannan addu'a da yake yawaita yi da azkar sai Allah ya kawo masa saukin samun maganin cikin sauki da ikon Allah yawa saboda haka zai nemi magani wanda ya dace bai saba shari'a ba yayi ta yin magani har Allah subhanahu wataala ya kawo masa karshen wannan wannan shine abin da ya kamata a yi wallahu ta'ala ala wannan bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi ya ce sallar walaha yaya ne kaifiyarta sannan daga wani lokaci take shiga sannan daga wani lokaci take fita sannan akwai wasu surori ne da ake karantawa a kowace raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa yace wa raka'atayi dhuha kamar yadda abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiyan abubuwa guda uku abu darda shi ma ya faɗi irin wannan hadisi a cikin abubuwa guda uku cewa zai rinka yin su matukar yana raye sai ce wa raka'atayi dhuha da raka'o'i biyu na walaha wannan yake nuna wato mafi karancin raka'o'in da za a yi a walaha shine raka'a biyu don ka yin raka'a biyu a walaha amma idan mutum ya kara falillahi alhamdu don ka ana sallan walaha raka'a biyu shine mafi karanci in ko mutum ya yi raka'a biyu shikenan in ya ji cewa ya yi raka'a biyu ya tafi shikenan an ce raka'atayi dhuha in ya kara akan raka'a biyu wannan duka ya kara samun falala sannan lokacinta yana shiga daga rana ta fito ta daga mafificin lokacinta kuma shine lokacin da mutane suke tsakiyan shigulgula na aiki kamar karfe 9:10 duk wannan lokutan ta ne lokacin fitanta kuma shine mintuna da za su kai malaman baya-bayan da suke lissafi da agogo suke cewa abun da ya kai minti 10:15 kafin rana ta yi zawali rana ta yi tsaka ta doshi tsaka wannan lokacin a lokacin sallan walaha ya fita sannan minti 10:15 kafin rana ta yi zawali duka wannan wasu ma suna cewa minti 30 kafin rana ta yi zawali lokacin ta ya fita wallahu a'lam yace mutum ne zai yi kasaru a sallar jami'i tare da liman sallah mai raka'a hudu sai ya samu raka'ar biyun karshe shin zai sallame ne ko zai tashi ya kawo zai tashi ya kawo sauran biyun wannan malamai sun sabani akan wannan idan mutum ya riski raka'a biyun karshe da liman yake jami'i raka'a hudu limamin amma shi mazaunin gida ne yana salla ne cikakkiya wasu malamai suka ce dama abinda ake nema gare shi shine raka'a biyu kawai to idan yazo sai ya niyan wannan sallar kuma niyan kasarunsa in ya samu wannan raka'a biyun karshen shikenan sun cika raka'o'in sa wannan sashin malamai sun tabi akan haka amma rinjayen malamai suka ce a'a tunda kawai ya samu mai sallan zaman gida ne kuma niyyar sa raka'a hudu to shikenan kawai sai shi ma ya bi in ya bi sai ya cika to biyun idan ana so sai a sashi ya zamanto limami idan ya zamanto limami shine mafi sauki in ya zamanto limami kawai sai ya raka'a biyu ya sallame su kuma su tashi su ciko guda biyu idan aka duba fama fatakum faqadu ko fama fatakum fa'atimmu kuma adaraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu ko faqadu wannan sashi malamai sun tafi akan faqadu cewa wato zai biya yanda liman yayi ne to idan liman yayi sallama a raka'a biyun karshe shi kuma wannan raka'a biyun ya samu to bai fatiha da sura ba yayi sallah ne kawai a iya mai ra fatiha kadai sashi malamai da suke ganin cewa dole sai ya samu fatiha da sura to don haka ala ayi halin mafi sauki shine amari sashi malamai sun tafi akan cewa yayi amari jayin malamai shine a sashi yayi limanci a cika wallahu ta'ala ala. Na'am, wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce menene hukuncin shugaban da yana da daman bada alfarman yana da daman bada alfarma yana da daman bada alfarma a wurin aiki ya yadda wani daga cikin na ƙasa da shi ya nema domin wani uzuri, wato shugaban yana da daman bada alfarmar abinda wani na ƙasa da shi ya nema saboda wasu uzuri, amma shi shugaban sai ya karbi kuɗi domin ya bada alfarman. In ko ba haka ba, ba zai bayar ba duk da cewa yana da daman bayarwa. A wannan ya zama cin hanci, in ya karbi kuɗi haramun ne. Duk abin da mutum yake da daman yi ko kuma aka ɗora shi ya yi sai ya ga cewa sai an ba shi kuɗi ya yi, wannan ya ci haramun. Haramun ne wannan kuɗin bai halatta ba. Tambayar sa ta biyu ce likitoci sun yi ittifaƙi mutum ba zai iya azumi ba. In zai ciyar zai iya bada abincin wanda ba dafa ba, in ya bada wanda ba dafa ba yayi, in ya dafa yayi komai yayi kyautata wallahu ta'ala. Da haka zamu ci gaba da karatu cikin surati Maryam ayata 54 إن شاء الله تعالى منا فتعالى سامداتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
نعم. الله سبحانه وتعالى تذكر في الكتاب إسماعيل. Ka ambata musu labarin annabi Ismail ɗan annabi Ibrahim a cikin littafi, su sani, su san matsayinsa, su san darajarsa, sannan su yi aiki da irin ayyukan da yake yi. Innahu lallai shi annabi Ismail kana ya kasance sadiqal wa'di, wato mai gaskiyan alkawari ne. Duk inda ya yi alkawari to yana cikawa, baya cewa kaza sannan kuma ya fasa, sai da in wani uzuri ne ya taso, amma duk abun da ya faɗa zai yi to yana tabbatarwa. Daga shi sadiqal wa'di. Wasu malamai suka ce an ambace shi sadiqal wa'di saboda alkawarin da ya yi da babansa lokacin da annabi Ibrahim ya gaya masa cewa inni ara fil manami anni athbahuka fanzur ma za tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabiri. Yayi alƙawari, babansa yace na gani a cikin bacci cewa ina yanka ka, wannan umarni ne nake gani daga Allah cewa in yanka ka, me kake gani? Qala sai yace ya abati, ya kai baba, if'al ma tu'mar, ka aikata abinda aka umarce ka, duk abinda Allah yace maka kayi da ni bismillah nayi alƙawari, satajiduni insha Allah minas sabiri, zaka same ni tabbas da ziddar Allah cikin masu haƙuri. Malamai suka ce yayi wannan alƙawarin har babansa annabi Ibrahim ya zo yana zaune yana gani saboda yayi alƙawari. baban sai kai fuka ya dauko wuka zai yanka shi falamma aslama wa tallahu lil jabin ba lokacin da suka miƙa wuya ga umarnin Allah dan ya yadda a yanka shi mahaifiya yadda zai yanka dansa don Allah ne yake yanka Allah ce wana dai nahu an ya ibrahim sai muka kira shi muka ce kai ya kai ibrahim qad saddaqata ru'ya lallai ka gaskata wannan mafarki na gaskiya da ka gani umarnin Allah da yazo maka cikin bacci ka gaskata don haka Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi isma'il sadiqal wa'id malamai sashi suka ce shi sadiqal wa'id ne cikin komai banda ma wannan alƙawari da yayi da babansa in ka duba al-hafiz ibnu kathir rahimahullah ya kawo riwayoyi daban-daban waɗanda suke nuna cewa annabi isma'il yayi alƙawari da wani mutum su haɗu a guri kaza yazo gurin ya tsaya mutumin bai zo ba har ya ini mutumin bai zo ba har dare kawai sai ya samu guri ya zauna mutumin bai zo ba kawai har kwana ya kwana yana jira mutumin saboda sun yi alƙawari kar ya tafi mutumin ya zo to shine sai aka ambace sadiqal wa'id wasu malamai a wasu riwayoyi ne isra'iliya suna nuna cewa ya tsaya shekara guda wasu suna cewa ya tsaya kwana uku a gurin yana jiran wanda suka yi alkawari da shi don haka Allah subhanahu wataala yake cewa innahu kana sadiqal wa'id cika alkawari sifa ce ta kwarai idan mutum ya yi alkawari ya cika in dai ba wani uzurin da ya gagare shi yafi karfinsa yazo ba in ko abu ya gagare mutum yafi karfinsa to ya sanar mun yi alkawari za a yi kaza amma wani abu ya bijiro mun don haka a daga sai lokaci kaza ko kuma kaza amma su da yawa sai a yi alkawari mutum ba zai ce abun ba zai yiwu ba an yi alkawari karfe 11 za a haɗu karfe 10 za a haɗu karfe 4 za a haɗu karfe 4 ba zai ce maka da kafin karfe 4 sai ya gaya ma cewa uzuri ya zo amma ba zai gaya ma uzuri ya zo ba sai ka zo ka jira sai can karfe 5 ko karfe 6 sai bugo ma cewa wallahi ina guri kaza ne ban samu isowa ba wannan kuskure ne ya kamata mutum tun kafin lokacin da aka yi alkawari to sai sanar cewa ba zan samu zuwa ba saboda ga abu za fito to kaga wannan ma ba zai je ba daga zaran uzuri ya zo sai a sanar kafin lokaci an sanar kafin lokaci shikenan ko kuma tun ran da aka bashi bayanin a zo ce to fa ni fa ina da uzuri ba mamaki gaskiya ba zan samu zuwa ba meeting ya daga cikin wasu abubuwa daewa da muke samun kanmu a cikin irin wannan babban inda alkawari yake da wahalan sha'ani shine kuna tare kuka yi ittifaki cewa a sa mitin din ran kaza karfe kaza to wannan yafi wahala amma in invitation kawai aka turo maka ba da kai aka yi ittifaki ran kaza za a zauna ba a mutane ne kawai wanda suke son ku zo mitin din suka turo maka cewa akwai mitin ran kaza karfe kaza to wannan mai sauki ne in kana da uzuri kawai sai ka bayyana cewa wannan ranar ina da uzuri ko ka faɗa tun wannan lokacin ko kuma in lokacin ya zo ka tura cewa kana ba da uzuri akwai uzuri amma da kai aka shirya ran kaza karfe kaza to wannan dole mutum ne in dai uzuri ya bijiro masa to ya tabbata ya sanar da mutanen da suka yi ittifaki cewa lallai wannan mitin din ba zai samu zuwa ba saboda uzuri kafin lokacin yawa kafin lokacin wannan yawanci abubuwa ne waɗanda suke kaman ba kaman abun wasa amma duka alƙawari ne gaskiya in dai kun yi ittifaki karfe kaza ran kaza za ku yi to kun yi alƙawari in dai uzuri ya zo maka to tun ranar bai ta zo ba ko tun lokacin bai yi ba to sai ka sanar saboda kowa bai fi karfin uzuri ya bijiro masa ba yau ta ma in uzuri ya bijiro tunda da kai aka yi alƙawari sai ka faɗa kafin lokaci sannan annabi ibrahim annabi isma'il alaihi salam ya kasance mai kula da alƙawari da kuma gaskiya a cikin alƙawari iya gaskiya abinda zai yiwu in ka ce zai yiwu to zai yiwu ne saboda da gaske kake yi da gaske ka faɗa amma mutum ya rinka magana abinda yake faɗa daban abinda yake rayawa a zuciyarsa yana ce maka za mu yi zuciyarsa ta tabbata ba zai yi ba wannan munafurci sifa ce ta munafurci saboda haka in ka faɗi magana kawai har zuciya cewa eh kace za a yi eh kace zaka bani eh kace ka bani eh wannan kawai magana daya sai in wani abu ya zo wanda dokar Allah ce ta tabbatar da cewa eh wannan abu da aka ce za a yi a fasa shi to wannan kuma wani abu ne daban shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam fadi ayatul munafiq al-tharas abubuwa guda uku daga cikin alamomin munafiki cika-cikan munafirci sune in yayi alkawari yana sabawa to in mai sabawa da dalili ne to wane alkawarin yazo ba saba alkawari bane uzuri yazo ya hana shi kaza to ko bai kamata kullun kuma dimun da'imun ba yawa sai dai in akwai uzurori misali yawanci abun da ya shafi harkoki na meetings yawanci mun fi ganin irin wannan abun akan su zaka ga akwai wasu meetings da ana sha'awan a ce mutun yana gurin can kuma yana da wasu abubuwa can kuma yana da wasu abubuwa to shi sa irin waɗannan da mutane za su gane duk da cewa mutane yawanci suna da sha'awan wani Allah ya musu baiwa in an gansu a gurin an fi jin daɗi wannan wani baiwa ne daga Allah bayan da mutun ya iya in an gansu a gurin akan ji daɗin sun zo wannan meeting ba wai a'a an san ko ba su zo ba zai yiwu bane amma dai ana sha'awan a gansu a gurin to sai ka samu guri uku ko hudu ko biyar duk suna sha'awan su zo kuma duk a jere to sai kaga irin wannan sai dai a yi ta bada uzuri don irin wannan akwai mutanen da irin wannan yake samun su gaskiya sai a rinka la'akari da su su kuma su rinka kokarin tabbatar da cewa fa suna da uzuri tun daga an gaya musu yau don kar a dawo alkawari in kace zan zo to alkawari ya shiga idza hadatha kadhab in mutum zai magana ya zama yana ƙarya sifar munafurci ne in yayi alkawari ya saba sifar munafurci ne in an yi amince da shi ya ci amana ya ha'inci duk sifa ce ta munafurci Allah ya kiyaye don haka annabi Isma'il wannan sifar ya kamata mu dage mu koye ta a gurin sa wa kana rasulan nabiyya kuma shi ya kasance rasulan manzo ne nabiyan annabin Allah da wannan malamai suka ce ya samu fifiko akan dan uwansa annabi Ishaq annabi Ishaq wa kana nabiyyan shi iya annabta ya tsaya amma annabi Isma'il ya samu ƙari wa kana rasulan nabiyya da haka malamai suke cewa annabi Isma'il ya samu fifiko akan annabi Ishaq da wannan manya-manyan mukamai guda biyu wadda annabi Ishaq bai samu duka biyu an bayyana gare shi ba wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati ya kasance yana umartan iyalansa shi annabi Isma'il bis sala da sallah da dukkan ayyukan alkhairi idan mutum zai je masallaci ya ce wa ƴaƴansa lokaci yayi a za a yi sallah in ya tashi da asuba ya tashe su ta da iyalan gidan da ƴaƴan gidan in zai tafi ƴaƴa maza wanda suke tafiya tare wanda suke zuwa masallaci ya gaya musu kar ya gaji kullun in zai je ina wane lokacin sallah yayi ina wane lokacin sallah yayi saboda haka ya je masallaci wa kana ya'muru ahlahu bis salati annabi Isma'il ya kasance yana umartan iyalansa da sallah kar mutum kawai je ya sallah shi kadai bai ce wa mutanen gida ba in kaga mutanen gida su ma in an saba masha Allah suna yi koyaushe shikenan amma duk da haka da ka dan gashi to hanzu ba yi sallah ba hayanzu haya kamata ya sallah da sauransu duka ba wani kai ne kawai mai gida kai ne na wuyan yake wuyanka in lokacin sallah asuba ne sai an tada kowa as-sala lokacin sallah yayi in zaka fita masallaci kar ka bar ƴaƴanka ba ka gaya musu cewa to ai shiri a fita masallaci ko da zaka riga su fita in kuma za ku tafi tare shi yafi don haka kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati yana umartan iyalansa da zakka duk wanda iyalansa suka mallaki zakka duk annisabi su ma umarce su da yin zakka wa kana inda rabbihi mardiya Allah subhanahu wa ta'ala ce kai annabi Isma'il ya kasance abu ne wanda yake mutun ne yarjejje a gurin Allah Allah ya yarda da shi kaga maganan ta kare gaba daya ace wa kana rasulan nabiyya ance innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya daga nan kawai shikenan amma Allah subhanahu wa ta'ala da yana kara mana bayani wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati don me muyi koyi sanan wa kana inda rabbihi mardiya shi yarjejje ne a gurin ubangijinsa Allah ya yarda da shi Allah ka yarda da mu na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce wadhkur fil kitabi Idris, ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ambaci annabi Idris alittabi al'umman ka suji don su yi koyi. Duk mai karanta alqur'ani yana karantawa ya karanta tarihin annabi Idris yayi koyi da shi. Innahu lallai shi annabi Idris inji Allah mahaliccin sa kana siddiqan nabiyya, ya kasance siddiqi ne mai gaskiya cikin komai. Ance siddiq cikin komai, ko second ɗaya ba a samun sa da rashin gaskata Allah, kuma sannan ba a samun sa da rashin faɗan gaskiya. Don haka innahu kana siddiqan nabiyya, kuma sannan annabin Allah ne shi. Allah ce wa rafa'nahu makanan aliyya, mun daga annabi Idris makanan aliyya, guri na can sama. Wannan malamai wajen fassara nan suka ce annabi Idris Allah subhanahu wataala ya taɓa masa wahayi ya ce masa, ya kai Idris za mu ɗaga aikinka mu yaukaka shi mu ninninka maka aikinka ka samu lada wanda zai iya kai ma na bani Adam gaba ɗaya. Annabi Idris ya ji daɗi, sai wani mala'ika ya zo gurinsa sai ya ce wa mala'ikan, ka gaya wa malakul maut mana ko za a ɗan jinkirta mu saboda in ƙara ninninka, tunda Allah ya mun alƙawari za a ninninka, to ko za a ɗan jinkirta mu in yi aiki abun nan, idan na yi aiki a ƙara ninninka don in samu yawan aiki. Wannan mala'ikan sai ya ce, a to in dai haka ne sai dai ka zo mu tabi. Sai ya ɗauke shi a fikafikinsa suka yi sama, suna tafiya sama sai da suka je sama ta hudu. Wannan shine mafi ingancin rinjayen abinda malamai suke kai, wasu malamai suna nuna sama ta shida, da suka je sama ta hudu. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi mi'raji ya samu annabi Idris ne a sama ta hudu, don haka sai suka tafi da wannan mala'ika sama ta hudu. Da suka je sama ta hudu, suna sama ta hudu sai ga malakul maut kuma yana gangarowa zai wuce, sai suka yi karo. Sai wannan mala'ikan ya ce wa malakul maut, akwai bawan Allah annabi Idris ya ce in roƙe ka ko za ka jinkirta masa ajalinsa. Sai ce wane ne? Ya ce Idris. Ya ce to Idris ai yanzu saura ƙiftawan ido ajalinsa ya yi, sauran ƙiftawan ido ajalinsa ya yi, yaushe kuma zan tsaya cewa in jinkirta masa? Wannan mala'ikan yana duba fukafikinsa sai ga annabi Idris bai da rai har an dauransa. Sai mala'ikan yake cewa, wannan Idris an rubuta mun cewa zan dauransa a sama ta hudu, ni kuma na san a ƙasa yake rayuwa. Hankalina yana tashi ina mamaki, yanzu gashi mun zo wucewa gashi na sama ta hudu, na dauransa a sama ta hudu. Saboda haka ashe Allah subhanahu wataala yana faɗi, إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ينزل إليك قمتن ياتبي كوي تشع كوي أجمع بأي تبيع وياتي كوي زي تبيع زي جمع دقوري كوي تما زي جي كانو كوي تزي جي بوتي أقول نمتن باهم الله لنكا سواء نمغم بي سيدة أزهرتي yace fa lallai zai tafi Bauchi, kuma ya tuka mota, yana da motoci da yawa manya manyan tiraloli ma a shekarar da ya rasu. Ya tuka mota ya tafi ya je gama abin da zai yi a Bauchi, ya kamo hanya yace kuma zai juyo a ranar bayan azhar fayyar Gombe. Ya tafi Bauchi ya je ya gama ya kamo hanya ya accident sai ya rasu. Kaga duk gaggawan da yake kawai ajali yayi kira. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Wani mutum, wani mai aikin post masu yana ya zo tasha zai tafi Maiduguri, tashar Gombe line din nan. Waɗanda suke tashan bayan rasuwansa suke cewa sun gan shi tun da ya zo tashan bai tsaya, Allah Allah yake kai motar ta tashi ya fita yaje can yayi waya yaje wancan gurin ya dawo ya shiga ya dawo ya sake lekawa har yanzu motar bata cika ba ya fita ya koma yana ta abuna sauri yake kina aka kama hanya tun lokacin ana bin wannan hanyar biyu ana kama hanya kawai da aka je aka yi accident shi kadai ne ya rasa motar bai isa inda yake saurin yaje dinna ba ashe inda zai je yake sauri shine lahira kaga in ba ka mutun yana kasa yana so a ninninka a ba a ƙara ya samu ƙarin lokaci saboda Allah ya masa albishir zai rinka za a ninninka masa aikin sa shikenan yana yace wa malaika a roka masa malakul maut malakul wannan malaika yace a to mu tashi mana suka tafi sama shine Allah yace wa rafa'nahu makanan aliya amma wannan bayan Al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo wannan riwaya yace akwai Isra'iliya a cikin ta don haka ba dole a gaskata ko a ƙaryata ba za a ƙaryata ba ko da ba a gaskata 100% ba amma dai Annabi Idris in yana can sama ta hudu din amma wannan kissan ne ma'ana wannan abun da yake aka faɗa yanzu shin haka ne abun ya gudana har aka kai shi sama ta hudu ko ko yaya wannan shine akwai Isra'iliya wajen bayani Kabul Ahbar daga gurin sa aka rawaito wannan bayani sannan Annabi Idris alayhi salam Allah subhanahu wataala yace wa rafa'nahu makanan aliya mun daga shi zuwa ga maguri wato madaukaki to idan ka duba an qubida fi sama'ir rabi'a an karbi ransa a sama ta hudu ya zama gurin zaman sa kenan can lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi miraji ya zo ya wulga da Annabi Idris ya yi masa sallama Annabi Idris ya amsa sallama sa yace marhaban bil akh al fadil bai ce bil ibn ba bai ce bil walad ba wai in mun zo wasu ayoyi gaba wasu malamai sun yi magana me yasa bai ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ba tare da cewa yana sama da shi nesa amma Annabi Adam alaihi salam ya ambace Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi Ibrahim ya ambace shi da lokacin da suka da yazo ya sallama gare su a sama lokacin da ya tafi miraji amma Annabi Idris ya ce masa marhaban amma sai ya ce masa bil akh dan uwa malamai suka ce ya ce masa dan uwa ne saboda jinsin su yayi bamban don haka bai ambace shi da ba da Annabi Adam ya ambace shi da saboda kai tsaye kowa dan Annabi Adam ne cikin mutane Annabi Ibrahim alaihi salam ya ambace shi da saboda ga tsatson Annabi Ibrahim din ya fito kamar yanda an karanta a darasin da ya gabata amma Annabi Idris shi bai ce masa da ba sai ya ce masa al akh shin Annabi Idris yana daga cikin annabawan banu Isra'ila wasu suna kafa hujja daga cikin cewa da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam al-akh da wannan suke cewa shi yana daga cikin annabawan banu Isra'ila wasu malamai suka ce a'a baya cikin annabawan banu Isra'ila wanda suka ce yana cikin annabawan banu Isra'ila suka ce saboda ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam al-akh bai ce masa al-walad ba ala ayi hadin wallahu ta'ala alam qalin bayani ayoyin da suke biye in sha Allahu ta'ala don haka Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliya mun daga shi guri madaukaki yana sama ta hudu na'am
ulaika alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
ونم الله سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ابن مالم الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله تعالى الإمام مسلات من زمان الله صلى الله عليه وسلم شيء أنا قراءات إن أنزو آية سجدة تدول سي أني سجدة شيئا نتني شروع نتوقع قول رمضة تمي سجدة شيء إن أنزو آية سجدة قسكيا sai an bar karatu gaba tare da cewa ajin mu a wannan lokacin da yake koyar da mu ajin yana kallon kudu da arewa ne shi ya bawa alƙibla baya mu muna fuskantar alƙibla to yakan sauka daga kujerarsa sai ya sujjada sai ya koma. Sannan Abdullah ibn Abbas da yace ulaiikal ladina hadahumullah fabihudahum ulaiikal ladina hadallah fabihudahum muqtadi, ita duk ayan sujjada wa'innan bayin Allah sun yi sujjada, to yanzu za a yi sujjada. Malaman fiqihu suna cewa in an jero karatun Qur'ani, to ai mu imamun jero karatun Qur'ani ne, to ina jira ne, to ina Allah ma shi yana jira ne, to in dai haka ne za mu yi sujjada. Alhamdulillah. Wannan aya aya ce wadda ake yin sujjada idan an zo, saboda falalan da yake cikin sujjada, sannan shedan ya kan fita a guje yana bakin ciki. Allah ya fidda shi daga tsakaninmu har abada insha Allah. Allah subhanahu wataala ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim, waɗannan su ne waɗanda Allah ya ni'imta ni'imominsa a kansu. Minan nabiyina, na annabawa. Malamai suka ce ba fa ana nufin daga farkon surar nan, surat Maryam, zuwa nan ba, duk wasu annaba da Allah ya ambata sun shiga ciki. Don anan yana maganan jinsin ne, jinsin annabawa gaba daya. Ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina, sai ce min dhurriyyati adama, daga zuriyar annabi Adam. Anan ne sai malamai suka ce min dhurriyyati Adam shine annabi Idris, da wannan sai zama annabi Idris baya cikin annabawan bani Isra'ila, shi yana can kafin su. Daga min zurriyyati Adam annabi Idris, wa mimman hamalna ma'a Nuh annabi Ibrahim, ya shiga cikin waɗanda mimman hamalna ma'a Nuh, wa min zurriyyati Ibrahim zurriya annabi Ibrahim shine annabi Ishaq da annabi Isma'il da annabi Yaqub, wa min dhurriyyati Ibrahim da sauran ƴaƴansu, wa Isra'il da kuma annabawan bani Isra'il sune annabi Musa annabi Harun da sauran annabawan bani Isra'ila, waɗanda su kuma sun shiga ciki. Sai ce wa mimman hadaina wajtabaina, malamai suka ce kawai in kana so sai ka koma ayoyin suratul an'am inda Allah ya ambace su gaba ɗaya, ce watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina, sai ce wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaimana, kaga nan wa mimman hamalna ma'anu wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaimana wa yusufa wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun, Allah ce wa kadhalika najzi almuhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa'a wa yunusa wa luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin, sai ce wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim, kaga anan ma wa mimman hadaina wajtabaina, kaga can ce wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim ulaiikal ladina hadallah ulaiikal ladina hadallah. To anan jinsin wa'innan ayoyin da Allah ya faɗa ana ya kira su, bayan an kira ɗaya bayan ɗaya a can sai Allah ya rinka kiransu da zuriyarsu da iyayensu, wannan zuriyar kaza, wancan zuriyar kaza, duk gaba ɗaya ambace su. Dukkan annabawancin Alkur'ani guda 18 kira a can, fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin, fi tilka hujjatuna a ayan tilka hujjatuna na suratul an'am minhum thamaniyatun mutum 8 min ba'di ashrin bayan 18 kenan, kaga hudu a ayan nan, hudu a ayan nan, 8 goma a ɗaya ayan, ay biyu a ɗaya ayan, sannan 8 a ɗaya ayan. So da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya jera su, su 18 sai ambace su saura 7 wayabqa minhum sab'u idrisa hudun shu'aibun salihun wa kadha dhulkiflu adam wa bil mukhtari kad hutim in ka hada 7 da 18 sai su baka 25 su kada ya kambata a cikin alqur'ani cikin annabawan Allah sai wanda aka yi sabani wasu hujjoji suka tabbata cewa su annabawa ne kamar da muka karanta irin su Khadir Zulkarnain fa wani ya turo tambaya wani abu ɗaya yasa har yanzu ba a karanta tambayar ta zuba saboda haka har yanzu ba mun karasa duba wannan ba Zulkarnain fa in kun duba sai ku bayani in ba ku duba ba a muce yanzu saboda haka Allah subhanahu wataala da ya ambace su anan ya ambaci jinsin a can ya fadi zuriyan wa'annan daga wane wa'ancin daga wane to shine Allah subhanahu wataala ya fadi wadannan ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim inde kana neman ni'ima ta duniya da lahira wadannan su suka riske ta mu duka muna neman Allah ya bamu ni'ima mu hade tare da su ne Allah ya sa mu zama tare da su cikin aljanna firdaus da Allah ya ce mimman hamalla مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا دكما وطن دمك شرير واجتبينا مكذابا الله يذهب يسو هكا نمكما وطن دسك بيوبايا سك بتفركنسو سوما الله يشرير دسو يذهب يسو الله سامو زوجكين ذهب أكون الله الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن وطن نمتالين دكا غني دا وطن دسك كوي دا أي كنسو idza tutla alaihim ayatul rahmani duk lokacin da aka karanta musu ayoyin ubangiji mai rahama kharru sujjada wa bukiya sai kaga sun fadi suna masu sujjada wa bukiyan suna yawa suna ta kuka bukiya jam'in baki mai kuka guda daya anta bukiya masu kuka da yawa shi yasa magabata sun yi sujjada suka ce kai mun yi sujjada ina kukan har yanzu ba mu yi koyi da ayan ba sai mutun ya kirkiro kuka da ƙarfi domin Allah yana sujjada yana kuka domin yace ai Allah ya ce kharru sujjadan wa bukiya to yaya mu za mu yi sujjada kadai ba mu yi kuka ba bayan Allah ya sifanta su da cewa kharru sujjadan wa bukiya saboda haka magabatan sai suna kirkiro kuka sai su yi kuka su yi sujjada to in an zo wannan guri ana sujjada in ana karanta alqur'ani wannan yana daga gurin da ake sujjada an umarci shedan yayin sujjada ya kasa yaqiye ya bijire da taurin kai bani adam an umarce su yi sujjada in an karanta sai ayi sujjada shi yasa aka tambaye Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma aka ce suratu sad za ayi sujjada a cikin ta wa kharra raki'an wa anab in ka duba a fiqihun malikiyya wannan gurin baya cikin gurare 11 da ake sujjada a wasu mazahib zaka samu gurare 13 ake sujjada amma sabar malikiyya gurare 11 ake sujjada in ana tilawan qur'ani suna tsallake wannan wa kharra raki'an wa anab amma wa kharra raki'an wa anab Abdullah ibn Abbas aka tambaye shi yace a'a ta yaya ba za a yi sujjada a gurin ba bayan Allah subhanahu wataala yace ulaiikal ladina hada Allah bayan ya ambaci annabawa annabi Dawud ne a gurin fa Allah subhanahu wataala ce wa kharra raki'an wa anab wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab annabi Dawud alayhi salam da ya gane cewa jarrabawa aka masa na zuwan waɗannan mutane guda biyu da suke kusuma da juna inna hadha akhi lahu 99 na'ja wa liya na'jatun wahida to akan wannan yayi sujjada Abdullah ibn Abbas yace bayan annabi Dawud yana cikin waɗanda aka ambace shi a cikin dumbin jama'ar da aka ce fa bihudahu muqtadi kai koyi da shiryar su to kuma wa karra raki'an wa anab to kai kuma me kake jira yace ai dole ai sujjada nan saboda haka ake yin sujjada a ayan suratu sad daga yawanci malamai in suna karanta gurin in sun zo suna yin sujjada to wannan ma wannan kam dama la khilafa fiha wasu guraren ne aka yi sabani a cikin su daga cikin guraren da aka yi sabani wannan aya ta suratu sad amma rinjayen malamai suka ce babu wani sabani in an zo kawai ayi sujjada suna kafa hujja da maganar Abdullah ibn Abbas cewa Allah subhanahu wataala ya ce fa bihudahu muqtadi kuma Allah ya ce ulaiikal ladina hada Allah
Allah ya shiryar da su fa bi hudahu muqtadi don ka ikoyi da shiryar su to annabi Dawud yayi sujjada a gurin kai ko me kake jira sai kai sujjada don ka ayat suratu sawad ma ana sujjada Allah subhanahu wataala ya bayyana waɗannan mutane ya yadda da su ya zabe su babu mutane kaman su duniya da lahira in dai a mutane ne babu kaman su duniya da lahira su suka jefa suka cafe duk wani wanda zai zo sai dai wanda yayi koyi da irin aikin su muna roƙon Allah ya bamu ikon koyi da irin aikin su don mu zama mun samu irin ni'imar da suka samu ko kuma muna kusa da su a cikin gidan aljanna Allah ya bamu iko na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gidan aljanna Allah ta fa khalafa min ba'dihim khalfun sai masu mayewa suka maye wa'incan bayin Allah malamai suka ce bayan Allah ya ambaci as-su'ada mutanen kirki wanda suka kai kololuwa wajen kirki to sai Allah ya karkato da bayani kuma zuwa ga bayanin mutanen da suka zamanto sabanin wadancan da aka ambata don me don mutun ya duba ya zaba wa hadainahun najidai an shiryar da mutun tafarki biyu ga mutanen kwarai an ambace su annabawan Allah ga irin ayyukan su cika alƙawari da sauran abubuwa duk Allah ya ambata to sai kuma yanzu Allah ta fa khalafa min ba'dihim khalfun sai mamayewa mamaya suka maye bayan waɗancan salihan bayi masu tsaye da sallah masu bada zakka masu aikin kwarai bayan su sai wasu suka maye waɗanda suka maye din nan sai suka zamanto adaa'u salata sun tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka bi kawai sha'awar duniya da malazzatiha suka zamanto ba abinda suke tunani kawai sai duniya shin menene ma'anar tozartar da sallah malamai sun kasu ko suna da bayani fahimta biyu cewa tarkuha bil kulliya suka bar sallah gaba daya wasu malamai kuma suka ce tadyi'uha ko tadyi'u abuna haqa'iqaha min wajibatiha sunaniha wa mustahabbatiha da makamantansu suka tozartar da sallah kula da lokacinta kula da abun da yake na wajibi a sallah kula da abun da yake na sunnoni a sunna a sallah kula da abun da yake yadda ake yin sallah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar sai zamanto duk sun tozartar shine adaa'u salata wattaba'u shahawat bin shahawati dunya dama yana sa a bar sallah yana sa a bar ayyukan alkhairi idan mutum ya dukufa akan duniya zalla kawai to ya kamanta alkhairi ba zai yi aikin da Allah yake so ba sai zamanto tunaninsa abinda kawai zai bashi dama ta duniya shikenan shi yasa Allah ce fasawfa yalqauna ghayya da sannu za su shiga cikin sharri in ji wata fassara fasawfa yalqauna ghayya sharri ko fasawfa yalqauna ghayya za su shiga cikin wato bala'i da kunci ko kuma fasawfa yalqauna ghayya ghayyan an fassara shi da cewa wadin fi jahannam wato wani kwari ne na bala'i a cikin wutar jahannama ana wulgawa da abukansa abun ya narke kawai ya zube don haka fasawfa yalqauna ghayya Allah ya kare mu daga shiga azabar jahannama insha Allah ta'ala kai illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi kuma imani Allah ya sa mu tuba wa amila salihan yayi aiki na kwarai fa ulaika yadkhuluna aljannata yawa to sai mu kwana nan fa ulaika yadkhuluna aljannata yawa wa inna sunna za su ga aljanna anan kan ko mun kwana ba damuwa wala yuzlamuna shay'a Allah ya samu aljanna gai ya kamar ai a gudu kawai a tafi yawa Allahu ta'ala alam insha Allah muna rayi lokaci na gaba za mu tashi fa khalafa min ba'dihim khalfun insha Allah ga ban magana kenan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.